أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukan yabuwa ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan yammaci na ranar Alhamis 26 ga watan Shawwal, wanda ya daidai da 26 ga watan Mai, Hijriya 2443, wanda kuma miladiya 2022. Domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam na al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kifan shi, wanda wannan darasi na 20 ne insha Allah zan matashi. A wancan satin mun ga hadisin da malam ya kawo mana akan abin da ya shafi hukuncin daga hannu da guraren da mutum ya kamata ya daga hannu, wato a cikin sallah, wanda hadisin Abdullahi dan Umar ya kawo mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu idan zai kabbara, haka kuma idan zai yi ruku'i, haka idan ya dago daga ruku'i, haka kuma idan zai taso daga sujada daga zamana tahiyya, kenan sallah mai raka'a hudu, kenan ya zamana yayi tahiyya ta tsaka, kenan zai taso lokacin shi ma yana daga hannu. Haka mun gani irin abin da ya shafi wato me lokacin da mutum ya dago daga ruku'i, abinda zai ce shine sami'allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd. Malamai sun samu sabani akan wato duka da liman da mamu da munfarid da zaka sawadi sami'allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd, wanda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kwarai liman zai faɗa haka nan, mamu zai ga haka nan, munfarid zai ga haka nan. Dalilin su kuma shine abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace sallu kama ra'aytumuni usalli, wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina sallah. To wasu daga cikin malamai sai suka ce to idan haka ne zai zamanto wato yayi mu'arada da hadisi wanda yake cikin sahih Bukhari, hadisin Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi fa idha kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idha raka'a farka'u wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Kenan nan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace faqulu rabbana wa lakal hamd. Haka kuma hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan liman ya ce sami'allahu liman hamidahu, to ku ce faqulu rabbana allahumma rabbana wa lakal hamd. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kenan nan ma ta rabbana wa lakal hamd. Kenan dai ala kulli hal malamai sun taikan cewa kenan wanda yake mamu kai bin sallah ne kake, ba kai bane liman, in ba kai bane kai kadai kake sallah, abinda zaka ce shine ka wadatu da rabbana wa lakal hamd, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sannan kuma akwai wata ziyada wadda take zawwa, wanda wasu suna karata, wadda ziyada ce wadda bata inganta ba, malamai sun ce batta da asali, wato batta da isnadi kenan, batta da tushe, shine rabbana wa lakal hamdu washukur. Akwai wasu zaka yi suna kara washukur, malamai suka ce wannan ziyada batta da wato abinda ya shafi inganci. Haka mun ga hadisin Abi Huraira, wanda yau zan mu tashi hadisin Mutarrif ibn Abdullah, haka ne ko? Na'am. Malam yace an Mutarrif ibn Abdullah qala sallaitu khalfa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ana wa Imran ibn Husain radiyallahu anhu fa kana idha sajada kabbara wa idha rafa'a ra'sahu kabbara wa idha nahada min ar-rak'atayn kabbara فلما قضى صلاته اخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وانا حديثي مالن يكاو من شي حديثي نا مطرف وان مطرف دام عبد الله يرجع الله تتبتا أغريشي وان ابن سعد يأتي سقاني wato hujja ne akan abin da ya shafi bangaren hadisi haka al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Taqribut Tahdhib ya ce saqqa ne abid ne fadil ne wato malamai sun yabe shi bangaren abin da ya shafi wato hadisi baban shi shine Abdullah ibn Shakhir wanda yana da suhuba sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana daga cikin wato mutanen wato Basra wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi kenan yana cikin sharadin malam mai littafi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a Kitabul Adhan babu itmamil takbiri fi sujud yayi mishi babi shine ya rawaito mana wannan hadisin yake cewa sallaitu khalfa Ali ibn Abi Talib wato yayi salla bayan Ali ibn Abi Talib wato Ali ibn Abi Talib kenan shine yayi jagoranci shine limamin wato lokacin da suka yi sallah kenan shi mutarrif shine rawaito wannan ruwaya yace ana wa Imran bin Husain ni da wato Imran dan Husain yarda Allah ta tabbata a gare shi sai yace fa kana idza sajada kabbara wato Ali kenan ya kasance idza sajada wato ai idan ya nufaci idza shara'a lisujudi kenan idan ya nufaci yin sujada yana yin kabbara yace Allahu akbar haka kuma idza wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wato idan zai dago ko kuma ya dago daga ya dago kanshi daga sujada nan ma yana kabbara haka wa idza nahada min rak'ataini kabbara wato idan yayi runkura zai taso lokacin da ya taso daga sujada wato daga zama wannan biyu zama guda biyu kenan yayi tahiyya ta farko tashahhudul aula ko tashahhudul awwal kenan shi ma lokacin yana yin kabbara aka falamma qada salata akhadha bi yadi imran bin husayn lokacin da ya gama wannan sallai sai yace akhadha bi yadi imran bin husayn kenan waye karbi hannun wane anan akhadha bi yadi imran bin husayn kenan shi mutarrib imran bin husayn sai ya kama hannun shi sai yace qad zakkarani hadha salata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai yake ba ma mutarrib labarin cewa hakika wannan zakkarani ya tunatar da ni wato salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato salla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla kenan yace ai ali ibn abi talib da yana irin wannan salla ya tunatar da ni wato irin yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato yake yin salla shi yasa wata shakka ta zo daga rawin yace au qala ko kuma yace salla bina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ai wannan ali ibn abi talib yayi mana salla irin yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato yake yin salla kenan a gurguje wannan malam ya kawo mana hadisin wannan dan ya nuna mana wani bayani akan wato abin da ya shafi hukuncin kabbara lokacin sujada da lokacin dagowa daga sujada da lokacin da mutum zai tashi daga wato tahiyya ta farko idan yayi bayan mun gani ya gayi mana wasu wurare irin na kabbara ta farko irin na idan zai yi ruku'i yana yin kabbara to shine nan malam ya kawo mana wasu mawadi daga ciki kenan daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana yin kabbara wato a cikin su kenan a gurguje abubuwan da zan dauka a cikin wannan hadisin abu na farko shine a cikin wannan hadisin akwai dalili akan wato cika yin kabbara wato a duk inda wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara wanda wannan kuma babu sabani wajen sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama tun lokacin wato sahaba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin shi in yana salla yana yin kabbara zai yi kabbara idan ya zo ruku'i zai yi kabbara ya tayi ruku'i idan zai dago ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd idan ya je sujada zai yi kabbara idan ya dago daga sujada haka wato zai yi kabbara haka a cikin wannan hadisin zan muga irin yanda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kiyaye akan abin da ya shafi wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da bayani akan dukkan abin da ya saba ma sunna nan da a ce Ali ibn Abi Talib yayi wani abu wanda ya saba ma sunna a ciki da kenan shi Imran bin Husain sai ya ambata ya ce a'a wannan akwai abin da ya saba ma sunna sai yace a wannan hakika ya tunatar da mu wato sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan anan kuma akwai kuma zan mu ga irin falala Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yanda yake ruko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da mulazamata da kuma wato yin kokari akan yada sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kenan idan ka karanci wannan abun sunna ne to yi kokari kullun a sallar ka karinga tatbiqin wannan abun saboda a lokacin da kake tabbaka kake yin shi wato wani la Allah ya gani yayi koyi da kai kenan kaga kai ka yada ta kai ma kai abu guda biyu zaka samu lada na ka aikata sunna kuma zaka samu lada na ka aikata wato ka yada sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurguje kenan wannan hadisin wato abin da ya kasance yana karantar da mu sai malam a cikin hadisi na gaba yake cewa anil bara'a bin azib رضي الله عنهما قال رقمت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية للبخاري وفي رواية البخاري ما خلى القيامة والقعود قريبا من السواء وتوانا حديث دقاء البراء لن عازب يرداء الله تتبتى أغريشي صحابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيد بابانش سنادا واتو صحبا ميأكني شيد بابانش سنادا صحبا شي صحابيني بابانش ما صحابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أكا bi halarci ba abin da ya shahi wato gazuwa ta Badar amma Uhud ya halarci gazuwa ta Uhud saboda Badar ya kasance wato yana yaro ya rawaito hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ya rawaito hadisai daga baban shi aka ya rawaito hadisi daga Abubakar da kuma Umar da kuma wato manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya shahi wato shi kenan rawun hadisin da ya kawo mana abin da ya shahi hadisin kamar yanda malam yazo da sharadi tun farko yace zai kawo hadisai wanda suka inganta daga Bukhari da Muslim wanda suka yi ittifaqi to wannan hadisin ma yana kan sharadin wato malam Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Kitabul Adhan babu haddi itimamin ruku'i wa i'tidali fihi wa tama'nina aka Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wato a cikin Sahih Muslim shine yace raqamtu salatan ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato nayi abin da ya shayi misali nayi dakon salla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce raqamtu malamai sunye suka ce kamar kai dubi na wato kula da abin da mutun yake kai dakon mutun misali mutun yana wani aiki sai kake kallon shi irin dukkan wata fa da yake yi kana kallon shi kidan kana me za ce mishi da turanci kana siwure inshi to shine yace yayi dakon sallar annabi Muhammad sallah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace fa wajadtu sai na samu qiyamahu tsayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama faraka'atahu haka ruku'in shi nan raka'atahu wato yana nihin kenan ruku'in annabi sallallahu alaihi wasallama haka fa'tidalahu ba'da ruku'i haka da dagowa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga ruku'i yake tsayuwa ya daidaita haka fasajadatahu sujada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka fajalasatahu baina sajadataini idan ya dago daga sujada wannan zaman da yake haka fasajadatahu kuma sujada da yake ƙara komawa yayi haka fajalasatahu ma baina taslimi wal insirafi da kuma tasawwa da yake daidai zaman tahiyya da yake yi qariban min as-sawai wato gwargwadon daidai wa daida suke me yake so ya karanta da mu wannan a cikin wannan hadisin shine irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah wato daidai wa daida misali dan ma'anar ta fahimta shine idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ruku'i misali yayi subhana rabbiyal azim so biyar to idan ya dago ruku'i zai tsaya gwargwadon wato fadin subhana rabbiyal azim so biyar haka idan yaje sujada subhana rabbiyal a'la so biyar idan ya dago wato gurgurdan yanda ya jima a ruku'i haka yake yi a sujada haka yake yi a zama haka yake yi a tsayuwa a wannan ruwaya kenan ta muslim sai wata ruwaya ta zo daga imamu al-bukhari sai ya kawo da lafazin cewa ma khalal qiyama wal qu'uda qariban min as-sawa wato dukkan abin da ya shahi banda tsayuwa da yake yi tsayuwa ta tsayuwa sallah saboda zaka karanta fatiha bayan fatiha zaka karanta wato wata sura bayan fatiha to banda wannan da kuma al-qu'ud shine lokacin da mutun zai zamna yayi wato abin da ya shahi tahiyya shi ma banda shi amma dukkan wannan wancan ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake qaribun min as-sawa yake wato gurgurdan daidai wa gurgudo suke wato daidai wa daidai suke misali zaman shi da kuma abin da ya shahi ta sauwa daga koma sujjada da ta sauwa daga sujjada wato duka Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana yin gurgurdan wato yanda yake yi a sujjada gurgurdan yanda yake yi wato a ruku'i kenan wannan maudu'in wannan hadisi shine kenan daidaitawa akan abin da ya shahi wato rukunai da kake kawowa na cikin sallah banda abin da ya shahi tsayuwa da kuma abin da ya shahi wato zama na tahiyya kenan banda su saboda tahiyya kagabancin kai at-tahiyatu lillahi at-tashahhud zaka biyo da mi salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bancin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama zaka biyo da التعوذ من أربعة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن شر فتنة المسيح الدجال كنن ونن بندشي كنن دي ونن ينانونا منا متين إذن زي سلا كرداري واتو ديري تركنش مثالي أركوئي زيني مثالي سبحان ربي العظيم سو أكو كوكما سو أبن دي شاهي بيار to idan na dago da ruku'i addu'o'in da zan yi na azkar kenan in yi gurgurdan jimawa da nayi a ruku'i kenan kada ka zamanto kai sujjada abinda ya shahi doguwa da ka taso kuma kai wani dan zama dan kada abinda ake so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake shine wato kai gurgurdan wato iya wato yanda ka tsaya a can haka wannan shima idan ka taso ka zamanto ka tsaya daidai iya gurgurdan wannan kenan wannan hadisin abinda malam ya kawo shi kenan yake karantar da mu daga ciki zan magani irin kwadan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan sai sun bibi wato yanda sallar annabi sallallahu alaihi wasallama take dan su nakalto mana wannan al'umma tunda mun gani nan al-bara bin azib shi yace raqamtu salata ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi yayi dakon sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani wayya yana ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah haka abu na biyu da zan mu dauka a cikin wannan hadisin wato aikin anda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hujja ne ba dole ba sai fada kadai ba aiki hujja ne kamar yanda mun duba ta'rifin menene hadisi shine mustalah wal hadis ta'rifin hadisi sahih ko kuma ta'rifin al hadis al marfu min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw khalqiyyah kenan abinda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ga abinda ya shahi kauli ne fada ne ko kuma fi'il ko kuma aiki abinda annabi ya fada hadisi ne wannan zaka yi aiki da shi abinda kaga annabi yayi zaka yi aiki da shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yi aka yi a gaban shi wato bai ce bai hana ba shi ma zai aiki da shi haka abinda ya shahi wato irin halayen annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan yana nuna mana wato fada annabi sallallahu alaihi wasallama hujja ce haka aikin shi shi ma hujja ne haka daga cikin wannan hadisin zan magani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance sallar shi yana daidaita ta daidai wa daidai yake yin sallar shi ruku'in shi da abinda ya shahi dagowa daga ruku'i da sujjada shi da zaman shi duka wato qariban min sawa wato kusa da daidai wa daidai suke haka kuma zan magani kamar yanda malamai suka ce abinda ya shahi daidaituwa akan idan ka taso daga ruku'i ka samu nutsuwa a cikin sallah saboda nutsuwa a cikin sallah ita take zamantawa ta sa sallarka wato ta zamanto ta inganta kare ya zamanto wato sallarka da kake yi kotan kurciya shosho ka'i da sallah daga ka taso wato ka koma wanda wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan irin sallar kotan kurciya annabi sallallahu alaihi wasallama kiraye shi yace wai tun yaushe kake yin wannan sallar yace nan da shekara wajen 20 yake yin wannan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi to da ka mutu akan wannan da ka kasance baka mutu ba akan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa malamai suka ce dukkan irin wannan sallar kotan kurciya da kake ko shekara 1000 nawa zakai ba musulta dole sallah sai ka tsaya ka kawo ta cikakka kayi da didi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli kenan a gurguje wannan hadisin abin da yake fa'idantar da mu wallahu ta'ala a'la wa a'lam hadisi na gaba malam yake cewa an sabit al-bunani an anas bin malik radiyallahu anhu qala إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي wato wannan hadisi na gaba a cikin littafin malam ya kawo mana shi ruwaya daga Sabit wato Sabit al-Bunani Sabit bin Aslam al-Bunani wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai siqqa ne kamar yanda Imam Az-Zahabi yake cewa yana daga cikin malamai masu ilimi kuma masu aiki da wannan ilimin wato yana daga cikin ruwayar shi daga Anas malamai suka ce yana daga cikin mutane uku wanda idan aka samu ruwayar su daga hadisi ta Anas sune athbatun nas wato da shi Sabit da Imam Zuhri da kuma Qatada bin Diyama As-Sadusi wanda yayi mulazama Anas wato wajen shekara 40 yayi mulazama Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi kenan shine ya rawaito mana wannan hadisin daga shi Anas bin Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi hadisin wannan shi ma yana kan sharadin malam Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi Imam al-Bukhari ya mushi babe al-mukthu baina sajadataini wato abin da ya shahi zama tsakankanin wato sujada wato guda biyu shine Sabit yake cewa Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa inni la alu an usalli bikum kama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina wato yake ce ma wanda suke tare yace ni lalle hakika ni bazan zamanto ba na takaita muku ai la aqsila uqsiru bazan takaita muku ba in yi muku salla kamar yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake yi mana salla qala thabit sai shi Sabit mai ruwaya hadithin yake cewa fa kana anasun sai Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu yace sai yake yin wani aiki yake yin wani abu wato a cikin sallah kenan da yake musu Sabit yace banna ganin ku a wannan lokacin wato kuna aikata wannan aikin sai yace menene kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqulu al-qa'ilu qad nasiya wato Anas ya kasance idan ya dago wato daga ruku'i idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kanshi wato daga ruku'i intasaba qa'iman wato sai ya tsaya yayi tsiye hatta yaqulu al-qa'ilu qad nasiya har sai mai fada ma ya iya cewa wai Anas an yako ba ya manta ba da sallah ce yake kenan kaga wannan hadisin kwata-kwata yana nuna cewa irin wannan sallar da ka taso ka sabka wato ba irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba irin sallar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ce so ake idan kai ruku'i ka taso daga ruku'i ka tsaya malamai suka ce har kowace gabar ka ta dawo wurin da ka tsaya cik nan Sabit yake cewa Anas idan ya taso daga ruku'i ya tsaya har sai kai ka ce wai wato ka man he ka ce wai Anas ya manta sallah ce ake wanda mun gani irin azkar inda zakai a cikin idan ka dago daga ruku'i zakai rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ديكا وانا ما ينزلك غني إلي عندك أنا أوى واني شيا كوما إنك واني حمدا كثيرا طيبا إما بيبا أدوك أكتك أيتاما أكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بكتك وانا أذكر إن wato wani zaka ga bai yi shi kenan wannan irin sallah ba irin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama ce bai karanto ya karantar da sahabban shi shine yace wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajda haka idan ya dago wato kanshi daga sujada makatha yana dan jira hatta yaqulu al-qa'il qad nasiya har sai mai fada yana iya fada cewa wato Anas ya manta wato ko sallah ce ake yi a gurguje wannan hadisin malam ya kawo mana shi dan ya nuna mana akan abin da ya shahi wato yanda didituwa take a cikin sallah idan ka dago daga ruku'i na farko haka kuma idan abin da ya shahi wato idan ka dago daga sujada ba kai tsaye ba zaka tashi yana da kyau ka dan zamna ka dan tukun wato ka ci gaba shine kenan wannan hadisin maqsudin malam da ya kawo mana ashi hukunci na tsayuwa wato akan idan ka dago daga ruku'i da kuma tsakankanin sujada wato guda biyu haka a cikin hadisin zan mu gani irin yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke ruko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kwadaitarwa akan wato yin wannan aiki na sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haka kuma cikin hadisin zan mu gani nan lokacin Anas wajen shekara 1400 da wani abu shi thabit yake cewa yana ganin bisa aikata wani abu wanda Anas shi yanzu yake musu shi a cikin sallah irin yanda ya karanto a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine kenan idan an dago daga ruku'i a dan jima kafin a koma sujada to ma baluka da wannan lokacin namu shi yasa lokacin mu yanzu zaka gani abubuwa kawai dai sai dai Allahu musta'an dai dai ku ne zaka ga ana gurgurdan wato kiyayewa shi yasa zaka ga kawai wani daga ya tsawo ya koma Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na gaba مالك يكي تيوى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من نبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر واتو أنس رواية دي لغشي يرداء الله تتبتا أغريش يكي تيوى بيتبين سلابا واتو بايان واني الإمامي إمامي وان دي يكي تقيتا واتو سلا كما أتقيتن kuma a cikata yace kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah wato annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi sallah a takaice ba tare da mutane sun ga an ja sallah da yawa ba amma kuma a cike take komai an kata daidai misali kai ne zaka zo kina wannan hadisin zai mana umarni ko kuma zai nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake khaffafa ma mutane akan sallah kuma ba takhfifi ba irin wancan wanda takhfifi kawai a zo ayi sallan ma kai wato aje a dawo daga sallah kai in aka tambaye ka kawai kace ka je ka yi motsa jiki ko kuma ka wannan wani yana irin wannan sallah in baka saba ba wallahi hashe shekai saboda kafin a taso antahi in ka jima baka motsa ba jiki dole sai kai wato abin da ya shafi sheka kenan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta misali a takaice mun gani wato babu da ya kawo mana irin yanda limami wato ya kamata ya ringa jan jagoranta sallah ga limamun shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci zai zo ya shiga sallah yana da niyan wato ya tsawaita sallah sai ya ji kukan yaro a bayan shi wato sai ya takaita sallah kuma yayi umarni da cewa kada mutane wato su zamanto suna nisanta mutane daga bautawa Allah subhanahu wataala mun ga hadisi yana cewa mutane wanda zai ka zo ka shiga limanci ka ja mutane sallah har ya kai kowa ma bai so ya zo wato lokacin da kai ne kake jin sallah ka gani kana nisanta mutane da ibada wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi yace kai mutane dan mi zasu zamanto suna nisanta wato al'umma daga da'am wato su zo su bauta ma Allah subhanahu wataala idan ka zo zaka ja mutane sallah ka ringa duba lamarin mutane wato a ciki akwai wanda yake gajeye a ciki akwai wanda yake da bukata a ciki akwai wanda bai da lahiya kenan dole kai la'akari da wannan kenan ka takaita ma mutane sallah takaita sallah da zaka yi ba wai an ce ka takaita sallah shikenan shaf 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 kai nan yace ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه تاره da cikawa misali kai ne zaka zo kai sallah magarba sai ka zo ka karanta surati nasr idza jaa nasrullahi wal fath ka karanta ta amma zaka zo mine atam salat zaka zo da ruku'i daidai ayi ruku'i a bashi haƙƙin shi a dago daga ruku'i a bashi haƙƙin shi a je sujada a bata haƙƙin ta a dago daga sujada a bata haƙƙin ta to zaka gani kai sallah cikakka da tare da kuma wato sura da ka karanta kanana ne annabi sallallahu alaihi wasallam tayi ka karanta washamsi wa duhaha wal layli kananan surorin nan wa duhaha wal layli idza saja wal layli idza yagsha duka ka karanta irin wannan surorin na'am ko kula auzai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kula auzu bi rabbil falaq wa kula auzu bi rabbin nas a sallah kenan ka duba wani yana cewa wata ran suna tahiya aka sa wani ya ja sallah kawai ya kamo bakara to ka gani wannan ya tsira tahiya wanda bulaguro kuma hi ayin takaita wannan bulaguro shi ma masala daban ce kenan wannan a cikin gari kada ya zamanto kai kawai kai kullun takaita sallah kake ba laifi wani lokaci saboda akwai sallolin da yazo ruwaya cewa ana jin su amma kada ya zamanto kai kullun kawai ja kake kuma kai kullun takaitawa kake idan zakka takaita ka zo da shi wato rukunnai ka biyo da su idan kuma ja zakai to shi ma ka sallo wasalloli ne ake ja wani lokaci ne ake ja kada ya zamanto da mutane masu rauni ka ja su sallah yana wannan abin sabanin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bal annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma jabir aturidu an takuna fattanan ya muaz afwan yace ma muaz kana so ka zamanto mai fitina al'umma ne wanda yana sallah ya ja shi kuma wancan manomi ne tana yiwa ya gaji wanda mun sani mutanen madina kawai ya cire daga sallah yayi sallah shi aka kai karan shi wanda mun ga hadisin wato anan ba sai mun maido shi ba kenan dai a wannan hadisin zan mu gani irin yanda wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyautata sallah haka kuma yake duba wato ya ringa rangwanta ma mutane abu a cikin sallah kenan wanda kake limami ba wai gwaninta bace ba kace zakka ja sallah idan zakka yi sallah kai kadai annabi me yace ka je kai kadai kai sallah ma shi ita fal yusalli ma yasha fal yutawwil ma yasha kai sallah ka tsawaita yanda kake so in kana so in ka fara tunda ka bude bakara kana qiyamul layli a gida kai tayi kai kaji alfajir yake to ka sabke dan imam ka maida ta wuturi ka maida ta wuturi daga gida amma cikin jama'a ya kamata ya zamanto kana la'akari wato da mutane da yawa akwai rauni sosai duk da mun ma yanzu muna da rauni kuma bangare muna da rauni wani lokacin kenan duk da haka nan dai ya kamata a ringa mura'at kada ya zamanto wato har ya zamanto kai limami ka zo ka shiga ba a san kana jin sallah akwai limamman da wallahi Allahu almusta'an mun ga hadisi anan sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana jinkirtawa akan zawwa sallah as-subah saboda me bi sababi fulani ya ambaci sunan wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda yanda yake jan sallah ya sa wannan bai zawwa masallaci he ya tsaya ya yi jira wanda da yawa ana samun su wani zaka ji an kabarta sallah wani ya kabarta sallah ya ce Allahu akbar zaka ji ya ce wane ne Allahu almusta'an sai dai kaga yana dan a hankali ko kuma yana wannan to wannan abin duka bayyana daga cikin wato karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama kai kayi kokari koda a ce kai baka sani ba wato kai halin ka haka nan to idan ka saurari karatu ko kuma ka ji karatu ko kuma ka karanta wato yi kokari ka ringa tabbata yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake mafi yawa wani lokaci ya zamanto ko mu ce jahiltan mu da nusus shi yake kai mu ga yin wasu abubuwa amma idan nassu ya zo maka la'alla ya zamanto da baka san ba nassin da baka san ba hadisin da baka san ba abu kaza ne to amma da ka samu nassi sai ka ce to alhamdulillah tunda na samu nassi gashi nan bari yin kokari yin aiki da shi wanda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke idan yau suka samu hadisi cewa annabi ya ce ai kaza to abinda suke yi na baya an fasa shi mu duba mu ga ya ishe mu misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo aka ce masa sahabbai wato an haramta giya kai tsaye mutane wasu daga cikin irin an zamana fada an yi tanan giya an dafa ta ta daidaita daidai sha aka ce an haramta ta madina yadda ta koma koramin giya kake gani kawai wannan shine wato karantarwa annabi shine biyayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana a cikin nan zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyautata sallah haka kuma yana sauƙaƙa ma wato mutane a cikin sallah hadisi na gaba malam yake cewa عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم ما وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض واتو هنا حديث ابي قلابه واتو عبد الله بن زيد الجرمي شيني رويته من هنا حديث واتو تابعيني wanda al-hakiz ibn hajar a cikin taqrib at-tahdhib yace thiqa ne fadil kaseer al-irsal ya rawaito hadisi daga anas haka daga thabit bin dahhak daga malik bin huwairis wanda wannan riwayar ma ya kawo ta ne labari daga malik dan huwairis yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa malik dan huwairis ya zo wato fi masjidina hadha wato a wannan masallacin namu malik dan huwairis shine abu sulaiman malik bin al-huwairis wanda ya zo tare da wasu wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana shirin wato huta ya kai tabuka sun zamna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kwana 20 wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan in musu lokacin da za a ta yaki sai ya ce mushi irja'u ila ahlikum ya zamanto wato ku koma zuwa ga iyalanku ku je ku sanar da su addini ku tashi ciki ku zamna cikin su ku sanar da su addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yakin tabuka shine kenan yazo abi kilaba yake cewa ya shigo masallacin mu masjidina hadha kenan wannan masallacin su a garin wato basra yace inni la usalli bikum wa ma uridu sala ni zan yi muku sallah alhali wato ba ina nihin wato in yi sallah ba usalli bikum kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kawai zan yi sallah ne in sanar da ku yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ko yanda naga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato yana yin sallah fa qultu sai yace li abi qilaba kenan shi malik sai yace ma abi qilaba nan ne ko kaifa kana yusalli ya yanene wato shi malik bin huwairis wato yake yin salla nan wanda yace ma abi kilaba wane ne yazo alwaya cewa abi ayyub ne as-sakhistiyani wato rawin wanda ya rawaito daga abi kilaba kenan shine ya tambaye shi kenan malik dan huwairis aka tambaye shi yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin salla sai yace misla salati shaykhina hada sai yace kwatankwacin sallar da wannan limamin yamana yana nunin kenan amr bin salma wanda ya jagorance su salla sai yace wa kana yajlisu ya kasance yana zamnawa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi idan ya dago wato kanshi daga sujada qabla an yanhad kafin ya tashi wannan hadisin ya kawo shi ne dan ya nuna mana wato wata siffa ta wani zama shine jalsatul istiraha wato zama da ake cewa zama na hutu ko kuma zama dai na sunna ba a ce ba na hutu wani ya ce bai gaji ba to zama na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine ya kawo mana wato akan wato wannan jalsatul istiraha akwai sabanin malamai akan ta wasu malamai suna ganin cewa wato abin da ya shafi jalsatul istiraha bata zamanto ba an shar'anta ta ayyida daga ciki akwai mazhaba ta malikiyya da abu hanifa da wata magana daga cikin wato shafi'iyya amma abin da ya shafi hadisai sun zo sun nuna akan sunniyati jalsatul istiraha wato cewa sunna ne wato akan jalsa ta istiraha wasu malamai suna ganin wajibi ne ma mutum ya salla jalsatul istiraha a salla kenan idan ka taso daga sujada zakka tashi kada ka tashi ka mege eh ka zamanto ka dan zamna wato tukun ka koma ka tashi wato ka je ka ci gaba da sallarka malamai suke cewa khulasa saboda akwai sabanin malamai akan wannan suke cewa akan abin da ya shafi jalsatul istiraha ya ishe ta zamanto a cikin salla hadisan da suka zo sun inganta wato akan wannan sallar hadisan da suka nuna cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yanayi wasu malamai suka ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya latijanta ne ya zamanto yanayi kenan ba zai zamanto ba wato mutun yayi ta in matashi shi kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wato ko matashi ko kuma wannan duka wato yana nuna jawazi kenan akan shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama koda yayi ya bari ne kenan yana nuna mana kenan halaccin wato ayi wannan zaman kenan dai ala kulli hal magana wadda take da rinjaye hadisai sun inganta akan abin da ya shafi jalsatul istiraha kenan mutum yayi kokari wato ya ringa yin ta a cikin sallah wallahu ta'ala a'la wa a'lam a cikin wannan hadisin zan magani irin yanda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wato suke matukar kokari akan su koya ma mutane sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa malamai suke cewa abin da ya shafi koya maka abin da ya shafi ibada ko wani aiki ayi pratik a gaban ka yayi ya zamanto ka dauka da theory wato ya zamanto an aikata abun a gaban ka ka gani ka hi dauka da ya zamanto kawai fadi ma ne aka misali yanzu jalsatul istiraha yaya ake jalsatul istiraha zai nuna mana dan mu dauka a pratik jalsatul istiraha faddal usman jalsatul istiraha na'am kenan misali yawa zaka shin huda kawaka ta hagum ka zamna akan ta kawaka wacin ta damaka mata haka kenan ka taso daga sujjada lokacin misali kai raka'a daya ka je sujjada ka dawo ka zamna ka koma sujjada to lokacin da zakka tashi to shine sai ka dawo ka zamna to kanka koma ka tashi shine jalsatul istiraha wadda ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka cikin hadisin nan zan mu gani wato abin da ya shahi kana iya kai sallah ba tare da wato lokacin sallah ba ko kuma mu ce halacci yin sallah dan ka koya wa mutane sallah nan Malik bin al-Huwaythir bin al-Huwaythir yake cewa inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah mun gani kenan halaccin kana iya kai sallah misali ka zo da dalibai yara makaranta ka zaka koya musu sallah kenan ka tashi kai sallah su gani duka yanda kake kenan akwai halaccin wannan ya halatta kana iya kai kenan yahi ya zamanto a shafawi ne kake wato sanar da su na'am ko sallah za ta shayi a muna sifatu salatin nabi a insha Allah dake yanzu azumin wannan inda nan ma kuma a gaba zan mu gani ai wato sifatu sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk da muna cikin wato abubuwan da suka zo aqwal da kuma wato da'o'i akan ciki haka kuma kenan mun gani akan abin da ya shahi wato sujudu jalsatul istiraha sai mala hadisi na gaba yake cewa an Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha salla farraja bayna yadayhi hatta yabdu bayad ibtayhi wa tuwana hadisi daga Abdullah ibn Malik bin Jundub al-Azri radha Allah tatabbata a gare shi ana ce mishi ibn Buhayna wa to malamai suka ce Buhayna sunan mahaifiyar shi ce ana ce mishi kenan ibn Buhayna kenan wannan haya halatta mutum a ringa cewa dan wani shi yasa akwai dan dan hayya dan nana da ke wani sanshi dan rumma dan wani kenan duka wannan haka ma namiji akwai dan baba dan alayi dan wani duka dai wannan ya halatta kenan ya halatta kan abin da ya shahi wato mutum a ringa kiran shi da wannan haka baban shi Abdullah wato sahabi ne sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ita ummu mamman shi wato Buhayna sahabiya ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya rawaito mana wannan hadisin yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana yin sallah a wata ruwaya yazo cewa idza salla farraja bayna yadayhi hatta yabdu bayad ibtayhi wato Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi sujada a cikin sallah farraja bayna yadayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nisan da yana bude wato hannuwan shi wato idan yayi sujada yana bude hannuwan shi hatta yabdu bayad ibtayhi a gani wato hasken amatan shi da ba haka nan ba a farraja bayna ibtayhi wazi gwada mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude haka hatta yabdu bayad ibtayhi akwai ruwaya da tazo cewa idan yayi sujada dan akuya ko dan miki yana iya biye guji yazo sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi didda la adrisi hatihu cewa suka zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yashuqqu alayki musujud saboda inda ake budewa suna yana wannan in musu didda hadisin ingancin shi la Allah ko sati mai zawa idan muka gani kenan dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana budewa wannan fa muna nihin ga munfarid ka aje fa a shiga sahu yanzu kuma ka bude haka ka matsi mutum ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma can yace la darara wala dirara kenan idan cikin sahu kuke dole ka takaita shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine limani aka ce yana bude hannayen shi har sai an ga wato hasken hamadan shi kenan wannan yake nuna mana idan ya zaman to kai ne kake yin sallah kan zakka iya ka wannan in shi kai mubalaga ma akan wato budewa kuma kada kai kuma yanda zaka gani wani shi kuma in yazo sai ya zurfafa sosai akwai wanda in suka yi sujjada kai dai Allahu musta'an suna yin guluwi yawa har su wuce yanda sunna ta karantar kenan kai kokarin yin itidali akan daidai yanda sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ta karantar mallan ya kawo mana wannan hadisin kenan dan ya nuna mana irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sujjada haka kenan zan mu dauka dalili ne akan sunna ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wato idan mutun yayi sujjada wato ya bude wato hannayen shi kamar yanda yake sallu kama ra'aytu muni usalli hadisi na gaba mallan yake cewa an abi maslama sa'id bin yazid qala sa'altu anas bin malik radiyallahu anhu akana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi na'alayhi qala na'am wato wannan hadisi daga abu maslama sa'id dan yazid bin maslama al-azdi al-basri al-qasri ya saurari hadisi daga anas dan malik yarda Allah ta tabbata a gare shi ruwaya wannan shine ya tambaye anas dan malik yarda Allah ta tabbata a gare shi hadisin nan imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi bukhari ya rawaito shi yayi babu yace as-salatu kin ni'al wato sallah da ta cikin takalmi kai sallah da takalminka yana daga cikin wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato kai sallah da takalmi malamai sun yi sabanin akan hukuncin shin istihbaban ne ko kuma akan halacci ne ala kulli halde akan halacci ne kana iya kai sallah da takalmi haka hadisai sun zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim wato ku saba ma yahudawa saboda su yahudawa bisu yin sallah da takalmin su kuma bisu yin sallah da kofi mu kuma kullun akan abin da ya shafi addinin musulunci muna saba ma yahudawa idan yahudawa suna yin kaza zaka ga addinin musulunci ya ce ayi kaza a saba musu kenan idan suna yin kaza a saba musu haka a wani hadisi na abi sayyidin al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jaa ahadukum al-masjid falyaqlub 'alayhi fa in ra'a qadaran falyamassahu waliyusalli feehima wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba a cikin takalmin shi idan babu wata dauda idan akwai dauda ya goge ta sannan kuma yayi sallah da takalmin shi na an ce kai sallah kada ka dauka kuma wajibi ne ka zo masallaci kawai ka shigo irin masallatai yammu yanzu da takalmi kace sai kai sallah aka ce wani ne ya karanta hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yin sallah da takalmi sai ya zo masallaci da ya zo masallaci da takalmin shi a leda za a yi sallan magarba aka shigo masallaci kawai an tada iqama ya hudo takalmi ya shiga sahu ya sa kawai aka shiga rikici wasu daga ciki aka haro mishi ya yi sallah da takalmi ake sallan magariba an kusa awa tukun aka yi ta to ka gani sai ya zamanto shi ya kawo wani abu wanda suke nan ba su san da shi ba ko kuma idan sun san da shi din to ya zamanto sun jahilci wani abu akan shi sai ya zamanto ake ta gardamai har aka bar abin da yake wajibin na sallah akan su wato har lokacin da ya tafi can tukun aka zo aka yi sallah idan kaga idan ka san zaka samu sabani da mutane wanda tun da wuri wato ka fara sanar da su misali cewa masallacin ku kasan sai a hankali akwai ya ayyuhan nasu da yawa to sai kai bayanin cewa fa akwai halacci wato na cewa mutun yayi sallah da takalmi idan kuma ka zo da sabon takalmin ka shi ma bai da dauda wato sai kai wato idan sun sani amma ba su sani ba ka zo ayi tagarrama da kai a ce za a yi hikayi ka ce kai sallah da takalmi su kuma su hana wanda kuma yanzu ai mun wadatu daman su mafi yawa wancan wani hofi gare shi ko kuma wani ya zo masallacin mafi yawa babu kursha irin wannan babu tafi din mafi yawa kasa ne kenan wannan babu lahi wato idan ga yi sallah akwai halaccin kenan mutun yayi sallah wato tare da takalmin shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ishe mu misali hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yana sallah sahabbai suka ga ya hudda takalmi sai kowa ya hudda takalmin shi da aka yi da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me sa kuka hudda takalmin ku sai ya ce musu suka ce mishi ai mun ga ka hudda takalmi ne sai ya ce a'a jibrilu ne ya zo ya ce mini ai akwai wani datti a cikin takalmi na shi yasa na hudda shi sai ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba wato a cikin takalmin shi idan babu wata dauda yayi sallah idan da dauda ka goge ta sai kai sallah da ita idan babu lahi in waje ya kama ka misali wuri ne za a yi sallah ko a ƙasa saboda wannan al'umma tana da falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi ya wutitu khamsan لم يطاؤن أحد غيري أتكيت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا duk inda mutum musallata kama shi zai iya yi sabanin al'ummomi wanda suka gabata cewa idan sallata kama su dole sai a masallacin su kenan kaga wannan falala ce ta wannan al'umma kenan idan sallata kama ka a wani wuri akwai halacci in takalmin ka bai da dauda bai da wata kazanta wato kai salla wato da shi idan kuma yana da ka goge shi aka da yawa zaka gani irin sallar gawa za a zo a yi sallar gawa zaka ga mutane su ce ko kai sallah da takalmi su ce ka hudda shi ko kuma wani abu makamancin haka kenan wannan duka abu ne wanda sunna ta tabbatar kana iya kai sallah wato da takalmin ka wato matakar ya zamanto bai da wato wata najasa kuma bal umarni ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musaba ma yahudawa saboda su suna sallah da basu sallah da takalmin su kenan wannan al'umma suna sallah da takalmi a cikin wannan hadisin da zan magani halaccin sallah da takalmi kuma babu sabani a wajen malamai akan halaccin hakanan akan halaccin kenan yin sallah da takalmi haka kuma wato idan ya zamanto zatta kai ga wata mafsada yin sallah da takalmi zatta kai ga cece kuce wato abin da yake ga kan mutum shine ka sunyi santa ka bari inda ba wani abu ne ba wanda idan baka yi shi ba wato sallar ka zatta tabu ko kuma wani abu makamancin haka la'alla kenan mu tsaya nan insha Allah da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatun mu gabaki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين